People have made a sound here where the sound cleans out all your wounds. They don't want to know. They couldn't want to see ya. This type of language makes us speak. Give me a cup of coffee, the ship's like lifting the wheels. It's actually like it. There you go. Da 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 da